الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 11 ga watan Juma'a da akhira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 14 ga watan daya shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata to shi dangane da abin da ya shahi ikama kamar kiran sallah ne yadda ake kwaikwayon ladan idan yana kiran sallah to haka in yana tada ikama kwaikwayonsa za a yi wannan kwaikwayo sunna ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kun ji ladani na kiran sallah ku faɗi kwatancin abin da yake faɗa to don haka iya abin da yake wajibi ka takaita akan iya abin da shi ladani ya faɗa ba tare da ragi ko ƙari tunda ni ya faɗa cha ya faqulu misla ma yaqulu ku faɗi kwatancin abin da ya faɗa sai aka samu riwaya a cikin Sahihu Muslim Umar Allah ya kara masa yadda yake fada yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada idza qala al mu'adhdhin Allahu akbar Allahu akbar qala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar wa idza qala ashhadu an la ilaha illa Allah qala ahadukum ashhadu an la ilaha illa Allah وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أحدكم أشهد أن محمد رسول الله وإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر وإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله وجبت له الجنة wannan siga ce wanda take tabbatar mana ga yadda ake kwaikwayon ladani ba tare da ragi ko ƙari ba a inda za ku samu bambanci da shi a gabar hayya ala salah hayya ala fala kai iya abinda zaka faɗa la haula wala quwwata illa billah to kaga anan inda a ƙarshe ana dadawa kamar yadda wasu suke dadawa suke wuce makadi da rawa suke wuce gona da iri a ƙarshen yace la ilaha illallah, wasu sai kaji sun ce Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wasu sai kaji sun ce wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dukkan su waɗannan kalmomi ne masu kyau, amma ba mahallin su bane. An gane ku, shi Allah ba a yi masa gwaninta, iya inda ya tsida ka a matsayin ka na bawan shi nan ya zama wajibi ka tsaya. Dan haka iya abinda manzon Allah ya fada cha ya faqulu misla ma yaqulu, ku fadi kwatancin abinda ya fada. Kuma gashi a hadisin sai yace fa iza qala la ilaha illallah qala la ilaha illallah. To kaga in ka dada to wannan ka saba. To dan haka ita shari'a biya ake sau da kafa, ba a canza wani abu na a dada ko a rage. An gane ko? Hakan haramu ne baya halatta. Buɗe irin wannan kofa wasa ne da addini, dan shi ra'ayi dun ra'ayi ne, kuma ra'ayi bambanci gare shi. Allah ya halicce mu kamar yadda ya bambanta halittar mu, haka ya bambanta ra'ayin mu. In kai kana ganin abu ne mai kyau, to shi wani baya ganin mai kyau. Shi yasa shari'a da ta zo kawai iya abin da ya zama wajibi akan mu'minai su bi abin da aka ce su yi, kar su daɗa kar su rage. Wanda kuma yana daga cikin dalilan da yake ƙara tabbatar mana canza wani abu ko daɗawa ko ragewa baya halatta. Hadisin Al-Bara'u ibn Azib, Allah ya ƙara masa yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da shi, ya kai Al-Bara, idan ka zo gun kwancinka in zaka kwanta, manzon Allah yace kayi arwalla cikakka irin ta sallah. Manzon Allah yace kuma sannan ka kwanta akan hakarkarinka na dama, sannan sai kai wannan addu'a: Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika wa fawwadtu amri ilaika raghbatan wa rahabatan wa rahabatan la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyika alladhi arsalt. Manzo Allah ya koyar da Al-Bara'u ibn Azib wannan addu'a. Al-Bara'u sai ce, ya Rasulullahi, bari in maimaita ka ji ko na lakanta. Ya kama wannan addu'a triyan-triyan lokacin da ya zo daidai gabar wa nabiyyika allazi arsalta, sai ya canza sai ya ce wa rasulika allazi arsalta. Manzo Allah ya taka masa birki ya ce, a wa nabiyyika allazi arsalta na koya maka, ba wa rasulika ba. Tare da cewa Allah ya hada masa ar-risala wa nubuwa. To amma da yake abu in ya zo a shari'a ba a canzawa, domin akwai wani sirri a cikin shi, kana iya ganowa kuma kana iya kasa ganowa. Dan haka sau da kafa iya abin da ya zo shi ne ake. Dan haka maganar dadawa a ƙarshen iqama ko a ƙarshen kiran sallah, lokacin da ladani ya ce la ilaha illallah, ka ƙara wannan haramu ne baya halatta, ƙari ne a cikin addini. Na'am. Sari wai yaya sari yake a addini? To taka su ta rabu, akwai tsari wanda ya zo a shar'ance, akwai kuma tsari wanda wasu suka kaga na daban. Tsari a shar'ance, mace mumina baya halatta ta ba wani izini ya shiga gidanta sai da izinin miji. An gane ku, sai da izinin shi. Duk wani wanda mai gida bai yarda bai shigo, to baya halatta a shigo da shi ba tare da izinin miji. Wannan tsari ne. Kuma kai kanka mumini a ladab, a cikin ladabi, daga cikin ladabba na addini da ya karantar da mu, kutsa kai gidan da ba naka ba, baya halatta ba tare da kayi sallama ka nemi izini. To koda kayi sallama, an karbi sallama ka nemi izini, idan ba a baka izini ba, baya halatta da karfi ka kutsa kai shi gidajen gidan mutane, ko ka ci gaba da zama ka san inda dare ya maka, wannan shine a ka'ida ta shari'a, wanda wannan wani nau'i ne wanda yake nazari, kuma yana daga cikin nau'i wanda yake nazari mace mumina in ba fita ta kama ba, to ba a buƙatar ya zamanto mace tana da yawan fita. Amma in har fita ta kama wani al'amari wanda yake ya faru wanda na dole aje, kamar misali wani likita ko wani abu wanda yake na wato zamantakewa, kamar misali irin wasu ta'aziyya da kamar misali sauransu, wannan in ya kama ba laifi bane mace ta fita, kamar yadda mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna fita. Amma haka irin kamar yau kawai mace, kamar yadda a Hausa ake fada, bata gidan ango bata gidan amarya, ta fita nan ta fita nan ta shiga nan ta fita nan, kullun tana kan titi, wannan bai dace ba. Domin Allah ya fada wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula, Ubangiji ta'ala yace ku mata mu'minai kulazinci gidajenku, kar ku ringa fita irin fita ta waɗanda suke matan jahiliya. An gane ko menene su kasancewar yawan fita suke, kuma sannan ba tare da tufafi wanda yake ka'ida na shari'a. To dan haka a takeice, amma wani tsari da suke yi na cewa wai ita mace fitar ta uku ce wai a duniya, wai fita ta farko daga cikin mahaifiyarta, na biyu idan za a kai ta gidan mijinta, na uku daga gidan mijinta in Allah ya mata rasuwa za a kai gawarta makabarta. Haka suke fada. Kuma za ka samu wasu don jahiltar addini, sai ka samu mace wallahi wata hatta da danginta ba maganar sadar da zumunta, sai akwai macen da take mawaya take cewa wallahi sama da sai ta yi shekara mahaifanta ma mijin baya barinta ta je ta gani, na tafi ta je ta gani, ta je ta gaida su. To in har lalle kai ba za ka bar ta tafi ta, to ka ringa ɗaukanta kana kai ta duk abin da ya samu bakin gwalgwado wanda yake na ajekin, wannan shi ne. Amma maganar a zo a kulle mace a cikin gida a ce kwata-kwata kawai ba ta wuta, wannan ya saba ma addini. Ka koma matan jiya, matan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, har kasuwa suke zuwa, wanda in ka ɗauki wannan kuri Yahudawa na Banu Nadir, sababin wato wannan na Banu Kainuka, kasancewar wata mata ce wani bai Yahudi ya danne mata wato mayafinta zananta hijabinta a kasuwa, a sababin wannan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tattara su gaba ɗayan su aka kore su daga birnin Madina. To dan haka dai a takeice, in aka ce tsari a shar'anci abinda ake nihi kar mace ya zamanto tana yawan huta, huta haka wadda babu dalili, in har dalili ya faru na abu ta ba laifi bane ba mace ta huta, ta huta kuma da tufafi wanda yake na sutura, kuma bai keɓanta ba da dare ko a cikin yini ko a cikin dare, ba laifi mace tana iya fita. Kuma sannan yana daga cikin nau'i na tsari na shari'a, ba kowa ba kawai mace daga an zo an yi sallama ta ce bismillah shigo, a duk wanda zai iya shiga gida sai wanda miji ya bada izinin ya shiga, kuma shi ma kar ya kasance ke kadai ce a cikin gida, in ke kadai ce wannan baya halatta, don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta namiji ya kadaita da matar da ba muharramarsa ba, kamar yadda yake fada mutum bai taba kadaita da wata mata wadda ba muharramarsa ba, manzon Allah ya ce face shaytani sai ya zama shine na ukun su. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna cikin kitabu Badi il Khalq, wato littafin da ke bayani game da farkon halitta ta halittu, wanda muna cikin baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa idza qala ahadukum amin wal mala'ikatu fis sama idan ɗayan ku yace amin, mala'ikun da suke cikin saman bakwai su ma sukan ce amin. Fawafaqat ihdahuma al-ukhra, idan aka yi dace, wato ɗayar amin kin ta yi dace da ɗayar, ma'ana amin kin da ka faɗa ta yi daidai da lokacin da mala'ikun Allah suke cewa amin, sakamakon manzon Allah yace ghufira lahu ma taqaddama min zambi, wannan bawa za a gafarta masa duk abin da ya gabata na zanubansa. Wanda wannan bayani ya gabata, fadar amin sababi ne daga cikin sabubba na samun gafara a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda mun tsaya ƙarshen wato hadisi na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, za Allah yake cewa inna ahadakum fi salati ma damati salatu tahbisuhu, lalle ɗayanku wato yana cikin ladan sallah, matukar sallah ita ce ta tseda shi. Misali kayi arwalla ka tafi masallaci, liman bai lokaci bai karasa ba, kana jiran limami ya zo domin a yi sallah, to wannan zaman jira da kake a cikin sallah kake. An gane ko? Duk jiran da mutum zai yi na liman ya zo a yi sallah, to yana cikin ladan sallah. Don haka kenan, kamar yadda bayani ya gabata, kar mutum ya samu wata damuwa, kamar yadda a yau da yawa za ka ga jama'a in limami ya yi lati, wani har ma tsoki za ka ji yana yi, wai an ɓata masa lokaci, ya manta da cewa wannan zaman jira da yake ibada ce ta musamman, kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, mutum yana cikin ladan sallah, matukar sallar ita ce ta tseda shi, ma'ana ita yake jira a yi domin ya fita ya tafi sha'aninsa. Sai ya ce wal mala'ikatu taqulu, mala'ikun Allah suna faɗa, Allahumma ghafir lahu warhamhu ma lam yaqum min salatihi aw yuhdis. Wannan gaba ita ko tana bayani bayan an gama sallah, idan mutum ya ci gaba da zama a gunsa mahallin da yayi sallah, to mala'ikun Allah subhanahu wata'ala ba za su gushe ba, suna yi masa addu'a. Addu'ar manzon Allah yace sukan fada, sukan ce ya Allah ka gafarta masa, ya Allah kai masa rahama. A wata riwaya sukan ƙara Allahumma tub alaihi, ya Allah ka karbi tubansa. Haka Allah ya faɗa a cikin suratu Ghafir, allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adhabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adnin lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim innaka antal azizul hakim waqihimus sayiat wa man taqis sayiat yawma idhin faqad rahimta wa zalika huwa al-fawzul azim. To wannan Allah yana hakaito mana irin addu'ar da mala'ikun Allah suke ma bayi mu'minai, domin duk addu'ar da za a maka babu addu'ar da ta wuce a roƙa maka gafara ta Ubangiji subhanahu wata'ala. To dan haka wannan hadisi kuma yana ƙara tabbatar mana irin ƙaunar da mala'ikun Allah suke ma bayi mu'minai, kamar yadda shaytanu suna ƙaunar fasikai, to mala'ikun Allah subhanahu wata'ala ƙaunar bayi suke mu'minai masu da'a ga Ubangiji. Wannan kuma yana ƙara tabbatar mana fadla ta ci gaba da zama a mahallin da mutum yayi sallah bayan an gama, matukar bai tashi bai bar wannan gu, ko kuma arwallarsa ta karye, to mala'ikun Allah ba za su daina yi masa wannan addu'a ba, ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka ji kansa, ya Allah ka karbi tuwansa. Haka mala'ikun Allah suke addu'a ga duk muminin da ya ci gaba da zama a mahallin da yayi sallah, matukar bai tashi ba ko arwallarsa ta warware ba za su daina wannan addu'a. Kuma wannan mun yi bayani a darasi da ya gabata, bai keɓanta ba da waɗanda suke sallah a masallaci, hatta da 'yan uwa mata waɗanda suke sallah a cikin gidajensu, idan suka ci gaba da zama wannan mala'iku ba za su gushe ba suna yi musu wannan addu'a. Za mu tashi hadisi na gaba. Hadisi na gaba hadisin Aqa ibn Abi Rabah daga Safwan ibn Ya'la, shi kuma daga mahaifinsa shine Ya'la ibn Umayya. Allah ya kara masa yadda. Yake cewa sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yaqra'u 'alal minbar, naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karanta wannan aya akan minbarinsa. Wa nadaw ya mali liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makisun. Qala Sufyan, Sufyan ibn Uyayna al-Hilali al-Makki yace fi qira'ati Abdullah, haka yake a cikin kira'a ta Abdullah dan Mas'ud. Wa nadaw ya mali liyaqdi alaina rabbuk. Mali shine wannan murakkab ne, an gane ko murakkab ne, munada ne murakkab, wanda salo ne na larauci a dan yanke karshen suna. Kamar misali Haris, sai a ce Haru, ya Hari, an gane ko? To wannan abu ne wanda yake yayawaita a cikin larauci. Malik ne asali, sai ya ce ya Mali. To shine anan wato malam yazo da wannan hadisi domin ya tabbatar mana cewa daga cikin mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala akwai mala'ika mai suna Malik, wanda kuma za mu iske a darasinmu na yau menene aikinsa shi wannan mala'ika. Sannan hadisi na gaba hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda, take fada lalle wani lokaci ta fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, tace masa hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawmi Uhud, tace ya Rasulullahi wai shin ko wata rana ta taba wucewa akan ka mafi tsanani sama da ranar Uhud, ma'ana ranar da ka samu tsanani, ka samu damuwa da bacin rai, shin akwai wata rana da ta taba wucewa akan ka sama da ranar Uhud? Wanda ranar Uhud rana ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kwarai al'amari ya girmama akan sa, wanda kasancewar banda abin da ya shafe shi shi a karan kansa, hatta abin da ya shafi mabiyansa, wato abu ne wanda yake mai tsanani, wanda kasancewar a cikin mayakan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a yakin Uhud sai da aka kashe mutum 70, banda waɗanda suka samu raunuka, waɗanda aka kashe suka samu shahada mutum 70, wanda hatta da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an fasa masa kai, jini yana ta zuba, kuma an karya masa haƙora na gaba, jini yana zuba, aka zo aka ɗauko tabar markaba aka ƙona tokar, aka kwaso ana cusawa a cikin ramin raunin da aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Shine Ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa ka anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya haki nabiyyan min al-anbiya darabahu qaumuhu fa admahu wa huwa yamsahu ad-dama an wajhihi wa yaqulu allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Hadisi yana cikin Sahihul Bukhari, yace wallahi kamar ina ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yake hakaito mana wani annabi daga cikin annabawan Allah, mutanansa sun jijjirge shi, sun fasa masa kai, jini yana zuba, yana shafi jinin cewa yake ya Allah ka gafarta ma jama'a mutane na, fa innahum la ya'lamuna, basu san matsayi na ba, ya Allah ka gafarta ma mutane na, fa innahum la ya'lamuna, basu san wani bala'i yake biyowa baya idan an taba annabin Allah. To aka fasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kai a ranar Uhud,
jini yana ta zuba kuma aka karya masa haƙura na gaba kai har sai da aka rai cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan rana kuma ga yayin mutum 70 suka samu shahada aka kashe daga cikin wani shine Allah yake haka yato mana a can cikin suratu Ali Imran awalamma asabatukum musibatun kada asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum ubangiji ta'ala yace awalamma asabatukum musiba shin yanzu kun manta yayin da wata musiba ta same ku shine kisa da aka yawaita a cikin ku a ranar Uhud wanda kada asabtum mithlaiha wanda ku tuntuni kun samu kwatancin ta linkinta domin a yakin Badar an kashe ma kafiran Makka mutum 70 kuma aka ribace mutum 70 shi Allah yace kada asabtum mithlaiha qultum anna hadha sai kuka ringa fada ta ina wannan bala'i da musiba yazo mana ta ina menene sababi ubangiji ta'ala yace huwa min indi anfusikum ku kuka ja ma kanku daman ya fada ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi kuma ya fada wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum sababin abin da ya janyo ma mu'minai bala'i da musiba a ranar yakin Uhud saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kafin a fara gwabzawa a fara karawa manzon Allah ya zabi gwannan halibin kibiya mutum 40 ya shugabantar da Abdullahi ibn Jubair cewa shine shugaba a kansu manzon Allah ya zo ya jera su akan wani dutse yace ku kare mana nan in sun tinkaro ku yi ta musu ruwan kibiya wannan mahalli da na ajiye ku manzon Allah yace kar ku gushi sawa'an mu muke da nasara ko ana da nasara akan mu kai yace koda kun ga kamar tsuntsaye daga sama suna wurce mu manzon Allah yace kar ku gushe wannan wuri suka ci gaba da zama a wannan aka fara gwabzawa suka ringa ma mushrikai ruwan kibiya mushrikai suka tarwatse suka fita da gudu suka tarwatse suka ringa zubda duk abin da suka zo da shi na dukiya sahabbai suka sayo su gaba da sara wasu suna kwasar ganima ana saran su waɗannan na saman dutse sai suka ce a to ai bari mu saukan mu taya ƴan uwan mu tattara ganima Abdullahi wannan Abdullahi ibn Jubair yace ba ku kar ku manta ba abinda manzon Allah ya faɗa mana ko ta yaya manzon Allah yace ba kar mu gushe wannan mahalli suka ce a mu dai sauka zamu yi mu taya ƴan uwan mu tattara ganima saukar da suke ba waɗanda suka rage akan dutsen sai Abdullahi ibn Jubair da wata jama'a ilkada Khalid ibn al-Walid Allah ya kara masa yadda a lokacin nan yana matsayin komandan kin yaki na Qurayshawa sai zagayo ta bayan dutsen waɗanda suka rage akan dutsen gaba ɗaya ya gama da su sannan kuma aka sayo mu'minai gaba shine Allah yake kissanta mana walaqad sadaqakumullahu wa'adahu idza tahsunahum bi izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin id tus'iduna wa la taluna 'ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu 'ala ma fatakum wa la ma asabakum wallahu khabirun bima ta'malu to dan haka ranar Uhud rana ce wadda take mai girma mai tsanani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine anan Aisha Allah ya kara mata yadda take masa tambaya tace ya rasulullah hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawmi Uhud shin wani yini ya taba wucewa akan ka mafi tsanani game da ranar Uhud kana sai manzon Allah yace laqad laqitu min qaumiki ma laqitu tabbas na haɗu da abinda na haɗu da shi na tsanani game da mutananki an gane ko yace laqad laqitu min qaumiki ma laqitu tabbas manzon Allah yace na haɗu da abinda na haɗu da shi game da mutananki abu ne wanda yake mai girma wa kana ashadda malik an gane irin cutarwa da musgunawa da kafiran makka suka ringa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah yake fada mata lalle na hadu da cutarwa mai tsanani game da mutanenki amma wa kana ashadda malik tuminhum mafi tsananin abinda na hadu da shi daga su abun su manzon Allah yace yawmal aqaba yace ranar aqaba iza aradtu nafsi ala ibn abdiyalil ibn abdikulal falam yujibni ila ma aradtu manzo Allah yace yayin da na bujuro da kaina wato ga dan abdiyalil shine suke ce masa kinana min wa ibn abdikulal dan abdikulal wanda shi ibn abdiyalil yana ɗaya daga cikin manya masu fada aji a cikin kabila ta Banu Saqif mazauna Daif kenan shi ibnu abdiyalil shine kinana yana daga cikin manyan gari masu fada aji dan haka Abdu ibn Humayd a cikin musnad dinsa da ya rawaito hadisi a tafsirin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim dayan shine Abdu wannan Ibnu Abdiyalil shi kuma dayan shine Al-Walid ibn al-Mughira wanda suke cewa wai wannan Al-Qur'ani in har gaskiya ne to me ya hana a saukar da shi ga ɗaya daga cikin manyan mazajen nan guda biyu kamar yadda kuma a riwaya ta Katada dayan shine Urwa ibn Mas'ud waɗanda su ne manya a cikin kabila ta Banu Saqif to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tafiya da yayi Daif yaje ya bujuro da kanshi yana mai neman su bashi goyen baya su bashi hadin kai su yi imani da Allah da manzansa ya kasance ne bayan mutuwar Abu Dalib wanda Abu Dalib shine ya tsaya tsayin daka game da ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kariya ya hana a taba shi an gane ku to Allah ya karbi rayuwar Abu Dalib kenan wani wanda yake kula a birnin Makka yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kariya yake hanawa a taba shi babu shi a yau abin ya girmama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yaje ya bujuro da kanshi ga waɗannan manya na Daif na kabila ta Banu Saqif ibnu Abdiyalil ibnu Abdikulal sai yake karba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda manzon Allah ya nufa shine na imani da Allah da manzansa suka maido manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafi munin maidowa suka hada shi da wawayen gari suna masa bakakken maganganu suna jifa suna mainene manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya juyo shine yace fan balaqtu wa ana mahmumun ala wajhi manzo Allah yace sai na tafi wato na sa gaba manzo Allah yace ina cike da bakin ciki da bacin rai larabawa sukan ce in balaqtu ala wajhi kamar yadda a Hausa ake fada sai na sa gaba na kawai na tafi ba wani waiwaye to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya juyo yace wa ana mahmumun ina cike da bakin ciki da bacin rai falam astafiq manzon Allah yace ban dawo cikin hayyaci na nasalu wai cikin wani hali nake illa bi qarni sa'ali manzon Allah yace sai abun da ake kiran shi qarni sa'ali ana ce masa qarni sa'ali ko kuma qarnul manazil shine miqati na mutanen Najd manzo Allah yace sai anan na dawo cikin hayyaci na san me nake ka san in bacin rai yayi bacin rai wani duhu mutun yake gani a gaban sa komai kawai bacewa yake manzo Allah yace farafa'atu ra'si sai na daga kaina sama fa idza ana bi sahabatin kada adallatni sai ga maka wani gilgije ya min inuwa gane ko wani gajimare gilgije manzo Allah yace sai naga wani gilgije ya min inuwa wanda wannan wata mu'jiza ce mai zaman kanta daga cikin mu'jizozin da Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafi manzon sa shine yace fa nazartu sai nayi dibi na kalla fa idza fiha jibrilu sai ga maka jibrilu ne alaihi salam a cikin wannan girgije fanadani sai ya kiraye ni fa qala sai yace inna allaha qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu alayka ka tabbata ubangijinka yaji fadar mutananka da suka ma da irin amsar da suka baka tuntuna Allah yaji wanda wannan yana nuna mana fadin ilimi na Allah subhanahu wata'ala da fadin jinsa ya daukaka akan al'arshin sa daukaka wanda ta dace da girman sa yana ganin kowa yana ganin komai yana jin kowa yana jin komai kuma yana da iko akan kowa da komai Aisha Allah ya kara mata yadda take fada take cewa wata mata ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta shigo cikin daki na ina gefin daki tana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani bayani tace ni dai ina jin gungununta amma ban san ba me take fada ita ce Khawla bintu Salaba tace ya rasulullahi tace mijina tace yayi zihari da ni kuma alhali kasancewar yanzu ga ya girma ya cin mun sai da na zazzage masa ciki na gaba daya kuma yanzu ya ce ya ni baya na yake cewa ni abunsa kamar bayan mahaifiyarsa nake shi ko in sun yi irin wannan zihari a jahiliya kafin musulunci kwata kwata mace ta haramta har abada manzo Allah yace ni ban san wani abu ba face kawai kin haramta gare shi ta sake fada ta ce ya rasulullahi kaji halin da take sai ta ce to ina kai kuka na zuwa ga ubangiji na kai tsaye ba tare da jimawa sai sako yazo daga saman bakwai ubangiji ta'ala yace kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir har izuwa karshen kissa Aisha take cewa ubangijin da jinsa ya yalwaci komai ya daukaka tace gani ina cikin dakin matar tana bayani amma ni gunguni nake ji ban san ba me take fada ubangiji wanda ya daukaka akan al'arshin sa ya turo sako cewa ga abin da ta fada to shine anan Jibrilu alaihi salam yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabbas ubangijinka ya ji abin da mutananka suka fada maka kuma da irin amsar da suka baka sai yace wa qad ba'atha Allahu ilayka malakal jibali tabbas ubangijinka ya turo maka mala'ikan da ke wakiltar duwatsu takanas li ta'murahu bima shi'ta fihim dan ka umarce shi ya aikata abinda kake so game da su an gane ko kawai izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake nema an turo masa wannan mala'ika na musamman wanda yake wakiltar duwatsu li ta'murahu bima shi'ta fihim dan ka umarce shi da abinda kake so ya aikata da su manzon Allah yace fanadani malakul jibali mala'ikan da ke wakiltar duwatsu sai ya kiraye ni fa sallama alayya yayi sallama gare ni summa qala sannan sai ya ce ya Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam fa qala mala'ikan yace zalika fi ma shi'ita in shi'ita an udbika alaihi mul akshabaini mala'ikan yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan takanas ubangiji ta'ala ya turo ni zuwa gare ka abinda kake so shine za a yi in kana so shi mala'ikan anan yake ba da ra'ayin shi an gane ku abinda yake ga yace in ka so wato in jefa in rufe su da waɗannan duwatsu biyu na Makka wasu manyan duwatsu ne shine Jabalu Abi Qubais da Jabalu Qu'ay Qu'an wasu manyan duwatsu ne in har kana so wannan duwatsu in game su an gane ku kamar yadda ake gama misali faifai haka kenan a gama a matsa wannan shine an udubika alai kenan a nike su in kana so yace in gama waɗannan duwatsu guda biyu akan su yace ya Muhammad yace yanzu an yi an gama in har kana so haka nake gane ya kamata ayi musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace bal arju an yukhrija Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu la yushriku bihi shay'a manzo Allah yace wannan shawara taka da wannan ra'ayi naka ban karba ba ni fatan da nake daga tsatsan su Allah ya fitar da wanda zai kadaita shi da bauta mutumin da ba zai yi shirka ba so nake daga tsatsan su Allah ya fitar da bayi wadanda suke masu tauhidi kaga irin tausayi da rahama da jin kai da Allah ya kimsa a cikin zukatan annabawa musamman annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam irin tausayin da Allah ya kimsa a cikin zuciyar shi dama Allah ya faɗa bil mu'minina ra'ufur rahim an gane kuma ya faɗa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to wannan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ita ce ta haukan su tausayin da Allah ya kimsa fatan da yake na alkhairi game da bayi shine yace a bana buƙatar ai musu haka abinda nake fata Allah ya fitar da wanda zai ringa kadaita shi da bauta wanda ba zai yi shirka ba daga cikin tsatsan su manzon Allah yace shi nake fata to haka ake buƙatar mumini ya zamanto yana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu wanda aka maka na bacin rai na musgunawa da cutarwa ka dau hakuri ka kauda kai ka yafi wannan shine ake buƙata ga mumini kaga anan kasancewar ga abinda aka masa ran shi ya baci matuka amma cai ga abin da yake bukata kawai shi abin da yake fata alkhairi yake fata game da shi dan haka ubangiji ta'ala yace idfa billati hiya ko can da yace idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamid sanan kina wannan hadisi malam ya zo da shi domin tabbatar mana daga cikin mala'ikun Allah akwai mala'ikan da Allah ya wakilta shi game da kula da duwatsu sannan hadisi na gaba hadisin Zir ibn Hubaysh yake fada Allah ya kara masa yadda game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa kana qaba qausaini aw adina fa auha ila abdihi ma auha قال سيدي حدثنا ابن مسعود انه راى جبريل له 600 جناح واتو game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala fama fa kana qaba qausaini kafin ayar thumma dana fatadalla manzon Allah ya kusanci ubangijin sa fatadalla ya kara kusanta fa kana qaba qausaini aw adina kusacin sai da ya zamanto gwalgwadan wato baka biyu aw adina ko kuma kasa da haka fa auha ila abdihi ubangiji ta'ala yayi wahayi zuwa bawan sa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma auha abin da yayi masa wahayi to shine anan Abdullahi dan Mas'ud yace annahu ra'a Jibrila ma'anar wannan aya kenan thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adina yace Jibrilu alaihi salam ne manzon Allah ya gani kuma ya gan shi yana da fuffike 600 an gane ko fuffike 600 wanda wannan kenan ya gan shi akan surar yadda Allah ya halicce shi kuma kamar yadda zamu iske a riwaya ta gaba duk fuffike daya ya kai matsayin toshe mahudar rana da mafadarta sannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yana fada laqad ra'a min ayati rabbihil kubra tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daren da aka tafi saman bakwai da shi ya ga wato daga cikin ayoyin ubangijin sa al-kubra wadanda suke manya abubuwa na al'ajabi na mamaki wadanda suke manya daga cikin ayoyin ubangijin sa manzon Allah ya gani qala sai yace ra'a rafrafan akhdara sadda ufukas samai yaga wato wani tsanwan kilishi wanda ya tushe wato sasannin sama gaba daya idan aka ce rafraf shine wato kilishi, shine suke cewa wai wani mala'ika ne mai suna Rafraf, wani kilishi ne, wani katon kilishi ne sanwa, kuma ya kai fadin shi ya toshe sama gaba ɗayanta. A wannan dare da aka tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wannan, wanda wannan aya ce mai zaman kanta daga cikin manya-manyan ayoyi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ne ya ce ra'a rafrafan akdara sadda ufuka samai, ya tushe wato sasannin sama gaba daya. To shi ne wasu daga cikin malamai suke cewa rafraf wato suna ne wanda yake na mala'ika, kuma tare da cewa rafraf asali a larabci kilishi shi ne ake cewa rafraf. Sannan hadisi na gaba, hadisin Aisha Allah ikarramata yadda take faɗa, man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'aba walakin qad ra'a Jibrila fi suratihi wa khalqihi sadda ma bainal ufuq. Tace duk wanda ya raye cewa lalle Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ga Ubangijinsa daren da aka tafi saman bakwai da shi, faqad a'aba, ma'ana a azamar firya, ya girmama wato yanki abinda ya faɗa, yankin ƙarya ce, ma'ana maganar ta girmama. Duk wanda ya tace, duk wanda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga Ubangijinsa, to ya yanki faɗa wanda take mai girma. Tace walakin qadra a Jibrila, tace kusan dai kawai iya abinda ya gani, ya ga Jibrilu alaihi salam fi suratihi a cikin surar shi, wa kalqihi da halittar shi yadda Allah ya halicce shi, sadda ma bainal ufuq, ya toshe abinda ke tsakanin mahudar rana da mafadarta, ya baje fukafikansa 600 kamar yadda ya gabata a wacce riwaya, duk fuffike ɗaya ya kai matsayin toshe mahudar rana da mafadarta. Hadisi na gaba, hadisin Masruq, Allah ya ji kansa yake faɗa, ya ce na faɗa ga Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na ce da ita fa aina qauluhu thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna, da tace da tace duk wanda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Ubangijinsa daren da aka tafi saman bakwai da shi, tabbas ya girmama yankin ƙarya, ya danganta ga Ubangiji. To shi Masruq almajiri ne na Aisha, sai yake faɗa, na ce to Aisha ina ke, ina faɗar Allah da ya ce summa da na fata dalla fa kana qaba qausaini aw adna, qalat Aisha sai ta ce da ni zaka Jibrilu, wannan fa Jibrilu ne ake nihi, summa da na fata dalla kin ya kusanta da Jibrilu ne, ya ƙara kusanta, fa kana qaba qausaini aw adna, tsakanin shi da Jibrilu kusacin sai da ya kai gulgudan baka biyu ko kuma ƙasa da haka. Tace Jibrilu ne kana ya atihi fi suratir rajuli, ya kasance yana zo masa a sifar wani mutum. Tace amma wa inna ma ata hazihil marza, wannan karo tace ya zo masa ne fi suratihi lati hiya suratuhu, a cikin sifar shi wadda ainihin ita ce sifar shi yadda Allah ya halicce shi. Ya baje fukafukai 600 fasaddal ufuka, ya toshe mahudar rana da mafadarta. Tace Jibrilu ne alaihi salam. To dan haka Aisha Allah ikara mata yadda tana daga cikin waɗanda suka tafi akan cewa kwata kwata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daren da aka yi miraji da shi bai ga Ubangijinsa ba. Kuma haka hadisi ne sahihi, an tambaye shi daren da aka tafi saman bakwai da kai, shin ka ga Ubangijinka? Manzon Allah ya ce nurun anna ara, haske ya sha makance tsakani na da shi, ban gan shi ba. Manzon Allah da kanshi ya faɗa. Abdullahi dan Abbas shi ya tafi akan cewa manzon Allah ya ga Ubangijinsa, kuma ya kafa hujja da fadar Allah subhanahu wataala, ma zaga ma kazaba alfuadu ma ra'a. To sai dai shi ma a fadar shi ba wannan idaniya ba, a wannan idaniya ta zuci, da zuciyar shi ya ga Ubangijinsa. Sana hadisi na gaba, hadisin Samura, Allah ya kara masa yadda yake faɗa, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ra'aytu laylata rajulaini atayani, manzon Allah ya ce a daren jiya, manzon Allah ya ce naga wasu mazaje guda biyu sun zo mu, faqala sai suka ce da ni alladhi yuqidun nara mala'ikan dake rura wutar jahannama malikun sunan shi malik khazinun nari shine mai tsaron wuta an gane ko sunan shi malik kamar yadda a waccan hadisi da ya gabata wana dawya malik liyaqdi alaina rabbuk akira'a ta jumhur wana dawya malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun shine anan yayin suka ce masa alladhi yuqidun nara mala'ikan da ke rura wutar jahannama maliku sunansa malik shine malik khazinun nari shine mai tsaranta wa ana jibrilu an gane ko a hadisi ne mai tsawo hadisin da aka tafi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani mafalki da yayi a cikin dare sai yace wa ana jibrilu yace ni ne jibrilu wa hadha mika'il wannan ɗayan da ke tare da ni shine mala'ika mika'il na wannan hadisi yana tabbatar mana daga cikin mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala akwai mala'ika mai suna malik shine yake tsaron wuta sannan kuma ga aminul wahayi shine jibrilu alaihi salam sannan kuma ga mika'il sannan hadisi na gaba hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza da ar-rajulu ra'atahu ila firashihi idan mutum idan mai gida ya kirayi matarsa zuwa ga shimfidarsa me ake nihi kinaya ce kenan yana nihi ta zo ya kusance ta fa abattaki kuma babu wani uzuri da zai hana ta bada hadin kai fa bata gabbana alaiha ya kwana yana cike da fushi akanta la'anat hal mala'ikatu hatta tusbiha mala'ikun Allah za su ringa la'antar ta suna tsine mata albarka har sai an kai tawaye sai tawaye wani yakan iya cewa to wannan ai yake banta da dare kinan in a cikin yini ne babu la'anta to tare da cewa a wata riwaya cewa idan matar da mai gidanta mijinta ya nemi kusantar ta taki illa kana allazi fis sama'i saqiban alaiha face ubangijin da yake kan al'arshin sa sai yayi fushi da ita har sai mijin nata ya yarda a wata riwaya sai ta dawo zuwa gare shi kina wannan ba maganar dare ba maganar rana an yi amfani da dare saboda galibi shine lokaci wanda yake na wato shine kusantar iyali to dan haka wannan kenan abin da ya shafi shi mai ita mace in babu wani uzuri in dai babu wani uzuri mai karfi to haramun ne ta ki ba da hadin kai amma inda uzuri to wannan ba laifi sai ta sanar da shi uzuri wanda yake na dabi'ar su ta mata ko kuma abin da ya shafi rashin lafiya da abin da yake kama da haka wannan hadisi yana nuna mana cewa daga cikin mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala akwai waɗanda suke la'antar matar da take ba da hadin kai ga mai gida kuma ba tare da wani uzuri ba Shu'ba da Abu Hamza da Ibn Dawud da Abu Muawiya sun masa mutaba'a kenan sun ma Abu Awana mutaba'ar wannan hadisi daga al'amashi shine Sulaiman ibn Mihran al-kahili al-kufi sanan hadisi na gaba hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yadda ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada thumma fatara annil wahyu fatratan manzon Allah yace sannan wani lokaci wahayi ya yanki gabari na yankewa wahayi ya dan daina sauka manzon Allah yace fa baina ana amshi yayin da ina cikin tafiya sami'tu sautan minas sama'i sai naji wata murya wato daga sama manzo Allah yace farafa'atu basari qibalas sama'i sai na daga kaina wajen sama na daga na kalla fa idzal malakul ladhi kad ja'ani bi hira'in qa'idun ala kursiyyin bainas sama'i wal ard manzo Allah yace sai ga maka wannan mala'ika da yazo mun lokacin ina cikin kogon hira shine ya dawo yana zauna akan wata kujera wato a cikin sarari tsakanin sama da ƙasa mala'ikan da yazo masa yana kogon Hira shine Jibrilu alaihi salam. Kuma wannan zawwa ta farko da imam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan sifar yadda Allah ya halicce shi, sifar shi ta mala'ika yazo. Manzon Allah ya furgita yau razana. Manzon Allah yace ina cikin tafiya sai naji wata murya daga kaina da nake, yace sai naga wannan mala'ikan da yazo mun a kogon Hira, ina kogon Hira shine yazo, kuma gashi yana zauna akan wata kujera a cikin sararin sama tsakanin sama da ƙasa, yana zauna akan wata kujera. Kaga abun al'ajabi, abun mamaki, wanda in takarda ka jefa ba ta iya, dole za ta yiwu ƙasa. To amma gashi a zaune a cikin sararin sama, a cikin tsakanin sama da ƙasa akan kujera. Yace faji itu minhu wa fuji itu minhu, maza Allah yace fuji itu minhu, aka mamaye ni game da wannan mala'ikan hatta hawaitu ila al-ardi, maza Allah yace sai na sunkuya kamar zan fadi. Shine yace hatta hawaitu ila al-ardi, nasrmi ya zuwa ƙasa zan fadi, saboda abin yazo masa ne fuji a kai tsaye. Yace faji itu ahli, manzon Allah yace sai na zo ma iyali na, fa kuntu sai na fada, nace zammiluni zammiluni, kulillibini. Fa anzalallahu ta'ala, ubangiji ta'ala sai ya saukar da wannan aya, ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir. An gane ko? Al mudaththir ay al mutadaththir, kamar yadda kuma can yace ya ayyuhal muzammil, shine a wata riwaya kenan dassiruni dassiruni, ko kuma zammiluni zammiluni, ma'ana kulillibini kulillibini. A lokacin nan ubangiji ta'ala ya saukar masa da waɗannan ayoyi har izuwa fadar sa warrujza fahjur, warrujza fahjur, aka masa wahayin waɗannan ayoyi. Qala sai manzon Allah yake, qala Abu Salama, Abu Salama yace warrujuz yace al-awsan, wato sune gumaka, da yace warrujza gumaka fahjur, ka kaurace musu, karka hada hanya da su, wanda wannan umarni ne Allah yake ma manzon sa, amma abun ana nihi al'umma sa, ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai kusanci gumaka ba. Da haka duk wani abu wanda yake na hada bautar Allah da wani, na shirka da mushrikai, wajibi ne mumini ya raba hanya da su, ya kaurace musu, kamar yadda wannan sunna ce ta baban mu Annabi Ibrahim, wa junubni wa baniya anna abudal asnam addu'a da, kuma haka yace innani bari'un mimma tushriku. An gane ko? Ya qaumi inni bari'un mimma tushriku, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda anifa wa ma ana minal mushrikin. Kuma haka can wazi kana Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa allazi faqarani fa innahu sayahdi. Sannan hadisi na karshe a baban hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah yake cewa ra'aitu lailata usriya bi, daren da aka yi Isra'i da ni, in aka ce Isra'i tafiyar da aka yi da shi a yanki na dare daga masallacin harami na Makka zuwa masallacin Qudus, tafiyar da aka yi da shi daga masallacin Qudus zuwa saman bakwai shine ake kira mi'raji. Shine yace daren da aka yi Isra'i da ni, manzon Allah yace naga Musa alaihi salam rajulan Adam, manzon Allah yace mutun ne wanda yake darza-darza. Idan aka ce Adam kasa-kasa kenan, wanda launin jikin shi kasa-kasa ne, kaga shi launin kasa ba launi bane ba wanda yake ja, ba launi bane ba wanda yake fari. Indai aka ce kasa-kasa, an fahimci me ake nihin kasa-kasa. To haka jikin Annabi Musa alaihi salam yake, shine yace ra'aitu Musa, ra'aitu lailata usriya bi Musa rajulan Adama tuwalan, mutum ne kuma wanda yake dugu, shi Annabi Musa alaihi salam, launin jikin shi kasa-kasa ne, kuma dugu ne ba gajere bane, ci adan, sannan kuma gashin shi yana da kaushi. An gane ku? Gashin kan Annabi Musa gashi ne wanda yake yana da kaushi, ka annahu min rijali shanu'a, maza Allah yace kamar mazajen shanu'a, shanu'a kabila ce, kamar mazajen Shanu'a manzo Allah yace haka annabi Musa yake sai yace wa ra'aytu Isa annabi Isa alaihi salam manzo Allah yace shi ma na ganshi rajulan marhu'an mutum ne wanda yake tsakatsakiya shi ba dogo ba shi ba gajere ba marbu al-khalqi halittar shi kenan tsakatsakiya ce shi ba mai kiba ba kuma shi ba ramamme ba ilal khumrati wal bayad kuma launin jikin shi manzon Allah yace ya karkata zuwa ja da fari kenan shi ba jajjawur ba kuma shi ba fari ba sabitar ra'si kuma gashin kansa manzon Allah yace a kwance yake idan aka ce sabid wanda gashin shi a kwankwance a kwance yake sai yace wa ra'aytu malikan khazinan nari kuma a wannan daren da aka tafi saman bakwai da ni manzon Allah yace naga malik shine mala'ikan da ke gadin wuta wad dajjala manzon Allah yace kuma naga dajjal shi ma na gan shi fi ayatin arahunna Allahu iyyahu a cikin ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna ma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace masa fala takun fi miryati min liqa'i daman ya fada yace karkayi kokonto game da haduwa da annabi Musa Allah yace mu muka ba Musa littafi dan haka karkayi kokonto game da haduwa da shi to haduwar ce manzon Allah yayi da shi daren da aka yi miraji da shi a saman bakwai a can sama annabi wannan a can sama kamar yadda hadisi ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadu da annabi Musa to shine anan kenan misdaqu hadhihi al-aya ubangiji ta'ala yace fala takun fi miryatin min liqa'ihi kar ka zamanto kokonto game da haduwa cikin kokonto game da haduwa da annabi Musa to kuma a wannan dare Allah ya hada shi da annabi Musa wanda kar mu manta ya gabata annabi Musa ya tambaye shi wani sako aka wani mi Allah ya baka na guzuri kai da al'ummarka manzo Allah ya ce salla 50 a tsawon yini da dare annabi Musa ya ba shi shawara ya ce koma a rage maka al'ummarka ba ta iya daukan salla 50 a tsawon yini da dare na goga da mutane na banu Isra'ila na tabbata sun fi mutanen ka jimriya kuma a rage maka kamar yadda hadisi ya gabata Anas da Abu Bakra suna fada daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa taharusul mala'ikatul madinata min ad-dajjal mala'ikun Allah suke gadin birnin Madina game da dajjal ba za su bar shi ba ya shigo da zaran ya tinkaro birnin Madina mala'ikun Allah za su kore shi wato da takubba mala'ikun Allah za su kore shi haka Makka ita ma Allah ya haramta ma dajjal ba zai shiga ba kamar yadda ya gabata a darasin mu na Sunan Tirmidhi nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.